rahmatullah sunana Na'ima Yakubu dan haƙi wace aka fi sani da Hajiya Na'ima dan haƙi na fito da karamar hukumar Tofa daga Kano State nayi makaranta ta primary Tofa LIC nayi junior secondary school a karamar hukumar Tofa sannan na tafi GDC Kano WTC wace aka fi sani yanzu da GDC Kano nayi from SS 1 to 3 sannan kuma bayan na gama 2005 ban wata ba after result ina ya fito ya samu duk abin da nake bukata na tafi school of health technology
in course aka karanta a jami'a abinda ake son a karanta shi aka karanta wani irin gwagwarmaya aka fuskanta a yayin da ake karatu
na karanci medical lab and technician hakikanin gaskiya ba medical lab na nema ba na nemi community ne to amma da ke Allah da ikon sa sun yi rishin din limit din da suke nema na admission sai na canza saboda ba na so ne asarar shekarar na karanci medical lab assistant tunda ake medical lab assistant ba taba shekarar da aka samu daliban da suka ci da yawa a Nigeria irin mu ba 2008 kenan result din mu yayi kyau an saba a cire mutum 50 mutum 20 mutum biyu su ci su dawo a lokacin sama da mu 60 ne muka ci wannan lokacin abin yasa council ta medical lab science ta kasa suka yi approving medical lab technician a Kano mu ne first student da muka graduation a school of health technology medical lab technician sannan kuma na tafi Maryam Abacha American University na karanci BSc nursing wanda a halin yanzu nake ba na gama ba
an kammala karatu ina labarin aiki a wajen aiki kuma wani irin gwagwarmaya ake fuskanta
hakikanin gaskiya ina aiki kuma daga baya na fara aiki shekara ɗaya biyu farko temporary na fara a local government dina saboda ina da experience kuma kin san community health na yi aiki a maternity daga baya bayan na yi aure na dawo cikin gari na dawo aiki a state akai first dina sa Muhammad Sanusi yan kaba na yi aiki na tsawon shekara biyu a asibitin na dawo asibitin Jakara daga asibitin Jakara na koma Imam Wali suka arena aka bude asibitin da ni daga nan still a halin yanzu da kuma dawo asibitin Jakara amma hakikanin gaskiya a yanzu bana aiki na tafi hutu na leave without pay saboda yan wasu dalilai nawa
a takaice da shi mun ga kina harka ta siyasa kuma ga kin mace me yake hankali ta take siyasa
da nake da ra'ayi da sha'awar taka rawa a harkar siyasa ba kuma wani abu ne ya ja hankali na nake harkar siyasa ba illa kishin addini na da kishin mata ƴan uwana da yawa ranar zabe ko wajen campaign zaki ga mata su suke guda suke shewa suke abubuwa amma ba a komai da su ba karamin mai tsoron Allah bane zai sa ya ci zabe ya tuna da mata hakan yasa na fito nake ba da gudunmuwa kuma kin san ita siyasa ya danganta da waye ubangidanka Allah ya sa kuma na duba kundin tsarin da muke kai na yanzu na mulki shugabannin mutum daga kan president zuwa gwamna zuwa shi dan majalisa ubangidana mai girma dan majalisar tarayya injiniya Tijjani Abdulkadir Jobe mutum ne mai tausayi wanda yana da wannan ra'ayin daman na san yaga ya taimaka wa mata so kain da nayin haka ya ja ra'ayina na shiga siyasa kuma alhamdulillah daga lokacin da na shiga zuwa yanzu ba karamin ci gaba mata suka samu ba hatta kai ga suna gwagwarmaya cewa ni su tsaye da ni takara wanda ba hakan ne a gabana ba kawai abinda yake gabana a taimaka musu san yanci su san cewa su fa suke bada gudunmuwa kuma Allah ya sa ita kanta matuwar gidan mai girma gwamna ra'ayinta tsarinta ne ta ga ko me za a yi idan muna da kujera 50 a 10 mata suna da goma so kin ga alhamdulillah mun samu ci gaba
a ba mata shawara musamman akan ilimi.
Sai shawarar da nake bawa ƴan uwana mata duk wani buri da kika ga mutum ya sa shi a gaba. Ita duniya kusan ce a hannunka take. Dagewar aikinka da addu'a shine samun burinka na rayuwar duniya. Lahira a hannun Ubangiji take aikinka tukuru. Ciki yake kusanta ka da Ubangiji. Abin da yake dakusar da mu rashin kof abu zai taso sai mu a dinga discouraging mu ki sa a ranki cewa kin fito ne ki nemi ra'ayi dinki kina da yanci ko me zaki ki nemi yanci ki shi so zaki ga ci gaba ina ma'ana dai ina ba iyaye mata mu zama da masu jajircewa kuma mu kama mutuncin mu wato kama mutuncin mu a duk inda muke duk abin da zamu inda zaki rike mutuncin ki da auren ki da ƴaƴan ki da darajar addinin ki so ba inda ba zaki shiga ba wannan shine shawara ta ma assala
to madalla mallama Na'ima dan hakimi da fatan mata za su amfana da abin da aka fada Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya